الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi a yau muna 8 ga watan Zulhijja hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1439 wanda ya dace ma 19 ga watan 8 shekara ta 2018 kamar yanda aka saba wannan lokaci ne wanda muna gabatar da takaitaccen darasi daga cikin littafi mai suna Riyadus Salihin amma insha Allah yau zamu dakatar da wannan darasi zamu yi alfadakarwa takaitacciya dangane da abin da yake gaban mu wato shine abin da ya shafi idi wanda yake na layya ina insha Allah darasin mu a yau zamu sani ladabba waɗanda musulunci ya ladabtar da mu game da sallar idi kafin haka muna da fadakarwa daya da kuma tambaya daya fadakarwar mu shine kamar yanda yake abu ne sananne a wajen dukkan mu'mini bayan ayyuka na farilla ubangiji subhanahu wata'ala ya sunnanta mana wasu ayyuka na nafilfili akan harshen manzansa kamar yanda ya farlanta mana sallah lokaci 5 a tsawon yini da dare to akwai salloli na nafila wanda nafilfili wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta da mu bayan ya farlanta mana azumi na Ramadan sannan akwai azumi wadanda suke na nafila wanda sun wuce a lissafa wanda na daga cikin azumin da aka sunnanta mana shine azumi na ranar Arafa kamar yanda hadisi yake cikin sahihu muslim riwaya ta Abu Qatada Allah ya kara masa yadda na fada yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada azumin rana Arfa manzon Allah yace na kankare ma bawa zanubai na shekaru 2 shekara wadda ta gabata da shekarar da zata zo a gaba sakamakon duk wanda ya kyautata niyya ya azumci rana Arfa to ubangiji subhanahu wata'ala yayi alƙawarin kankare masa zanubai na shekaru 2 ɗaya da ta wuce da wadda zata zo a gaba a wannan shekara kwa ranar Arafa ta kama kenan gobe ranar Litinin an gane ku gobe shine azumin Arafa dan haka duk mai nihin yin azumin Arafa gobe ne zai yi shi ba jibi ba talata wannan ranar sallah ce duk da cewa mu an jinkirtar da sallar an maida ta ranar Laraba kamar yanda wannan wani babban kuskure ne jinkirta ibada gaban lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya kayyade mata ba tare da wani uzuri ba dan haka mu kwa ba mu da wani uzuri wanda zai sa a jinkirta mana wannan sallah saboda kasancewar abu ne wanda yake sananne wannan kuskure dai kusan a iya sani na kusan so hudu yanzu ya tabbata a cikin kasar mu a Nijar kamar yanda bara an yi shi kuma bana ma ga za a maimaita. Kuma su waɗanda a fi sabilillahi mu wannan laifi ba ma dora ma hukuma kai tsaye, iya wanda muke dora ma laifi wakilan al'umma a bangaren abin da ya shafi addini wanda hukuma ta yarda da su ta dora musu wannan amana, laifi nasu ne. Tunda hukuma ta yarda da ku, ta amince mu, ta dauke ku a matsayin wakilai ne na al'umma, bangaren abin da ya shafi addini ku fito ku faɗa mata gaskiya, saboda kasar mu kasa ce ta musulmi. To amma in har cewa ita hukuma ta nemi cewa a jinkirta, to sai ku fito ku faɗa mata cewa ibada fa haƙƙi ne na Allah, duk abin da Allah ya kayyade masa lokaci ba tare da wani uzuri to baya halatta a jinkirtar da shi. To amma sai aka fito ana ba mu wani uzuri a gidan talabijin wanda hankali ma ba zai dauke shi ba, na cewa wai ba su da labarin wai tsayawar wata. A fi sabilillahi duk wanda yake da shekara 30 zuwa 40 a ƴan Niger a matsayinmu na musulmi, kowa ya san watan da gwamnati ta dauki nauyin ta sanar da mutane wata ya tsaya a dau azumi, in wata ya kama na sallah kuma a aje azumi, wannan hukuma ta dau nauyin shi, kuma muna da'a sau da kafa akan haka. Amma a yau shi aka taba hutowa aka ce ma mutane watan Zulhijja ya kama a Niger, an taba yi gwamnati ta huto ta yi sanarwa cewa watan Zulhijja ya kama, abin cika cikin kasa a ce wata ya kama ko bai kama ba, abu ne sananne, an san ita layya tana biyar tsayuwa Arafa tunda Allah ya yi Niger a iya sanin mutum da muka tashi, in dai aka ce yau an tsaya a Arafa to washe gari sallah ce, kamar yanda kuma haka yake a tabbaci a shari'a. Ita layya ba ruwanta da lissafin ganin wata na garinku, iya abinda layya take biya shine tsayuwa Arafa. Idan ka kalli hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya shar'anta mana wannan idi guda biyu, idi na azumi an shar'anta shi ne bayan azumce wata na Ramadan, ita kuma layya an shar'anta ta ne bayan tsayuwa Arafa, yau in an tsaya Arafa to washe gari shine sallah a duk inda kake a matsayinka na musulmi a fadin duniya. To kaga anan uzurin da aka bada a gaskiya ba yanda za a yi wannan uzuri ya samu karbuwa na cewa ba su da labarin ganin wata, saboda daman ba a taba hutowa ba aka ringa bayani cewa watan Zulhijja ya kama ko bai kama ba, wannan ba mu san da shi ba a kasar mu anan. Watan azumi shine ake sanarwa ya kama da watan sallah na azumi. Ita layya an sani abu ne sananne cewa in an tsaya Arafa kawai washe gari sallah ne, kuma kaddara cewa ma kun dawo kan cewa a baku lissafi, to ai an baku lissafi, duk wanda yaga wannan watan ya tabbatar da cewa ranar Asabar ya tsaya, to ai sai ku dawo kuma ku gyara kuskuren da kuka yi. Bana mantawa lokacin muna Madina so nawa a Saudiya za a kayyade misali a dan a dawo wannan misali ba a ga wata ba sai a ce rana Arafa kaza ce, daga an samu labarin wata na sam yayi kai tsaye hukuma za ta dawo ta yi sanarwa ta janye wannan abin da ta faɗa a farko, saboda me yasa kuskure ne sai a dawo a gyara wannan kuskure. To dan haka dai kamar yanda aqidar mu ce aqidar ahlus sunna wal jamaa, duk wanda yake ahlus sunna wal jamaa ya san addinin shi ba addinin hayaniya bane, dan haka baya daga cikin aqidar mu fito na huto da hukuma, baya daga cikin aqidar mu zagin hukuma ko kuma yin wata muzahara shine zanga zanga da sauransu da yi ma hukuma ta waye, wannan duka ba aqidar mu bace. Za mu yi hakuri insha Allahu ta'ala mu yanka layyar a ranar Laraba kamar yanda aka jinkirtan mana, amma abun Allah subhanahu wa ta'ala muna da uzuri, muna da uzuri, ba a san mu bane ba muka yanka a ranar Laraba, a iya abinda ba za mu iya ba, a iya ba yanda za mu yi. Inda a ce layya yini na daya-daya-daya ne ake yanka, to wallahi da ba maganar da'a, saboda haƙƙin Allah shi yake sama da haƙƙin kowa. Inda a ce yini ɗaya tak ne ake yankan layya, to da ba maganar da'a. To amma da yake kwanuka ne kusan uku zuwa hudu, to insha Allahu za mu yi hakuri ranar Laraba mu yanka kamar yanda ita hukuma ta yi sanarwa akan ka'ida da malamai suka ajiye ta daga cikin malaman usul, ita ce irtikabu a kafin dararai. Don haka dai insha Allah ta'ala, kamar yadda muka yi bayani, darasinmu a yau kenan yana da alaka game da wato shine ladibba na sallar idi. Abu na farko da muke so mu sani ɗan uwa, shi idi wata babbar ni'ima ce wadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jaddada mana mu al'umma ta musulmi. Kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya maida mana wannan rana ta idi, rana ce ta farin ciki da murna da walwala da jin daɗi ga dukkan musulmi, wanda a cikin wannan yini muminai junansu zai ringa ziyartar juna, suna sadar da zumunta kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ya shar'anta musu, tare da cewa kamar yadda sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta tabbatar mana, muminai iya abinda Allah ya shar'anta mana idi biyu ne kacal a tsawon shekara. An gane ko? Sai kuma idi na uku wanda yake maimaituwa a kowane sati ita ce ranar Juma'a, domin ranar Juma'a idi ne na musulmi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana. Amma idi wanda ake fita a je a taru a wani fili a yi sallah ta idi, wannan idi ne biyu wanda Allah ya shar'anta mana a tsawon shekara. Na farko shine idin azumi, wanda shi idin azumi yana kasancewa bayan gama azumi na Ramadan. Sannan idi na biyu shine idin layya, shi kuma yana biyo bayan kai tsaye bayan tsayuwa Arafa. Tsayuwa Arafa na kasancewa ranar 9 ga watan Zulhijja, don haka ranar 10 ga watan Zulhijja a duk inda kake a matsayinka na musulmi idin layya ne. Don haka duk wani idi da za a kiraye shi cewa idi na kaza, idi na kaza, sa kafa ka shure shi mai dashi gefe. An gane ko? Ba addini bane ba. Iya abinda musulunci ya shar'anta waɗannan idika guda biyu, idin layya da idin azumi. Don haka akwai wasu ladibba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya ladabtar da mu game da sallar idi, sune insha Allah ta'ala za mu yi bayani bakin gwalgwado ɗaya bayan ɗaya a kansu. Ladabi na farko daga cikin ladibba na ranar idi, ana buƙatar kowane musulmi idan aka wayi gari ranar idi wato ya kyautata niyya a cikin zuciyarsa game da dukkan wani al'amari da zai aikata daga cikin al'amurra waɗanda suke alaƙa da wannan ranar idi. A lokacin da za ka fito daga gida domin zuwa masallaci, ka saka niyya kyakkyawa a cikin zuciyarka, za ka fita ne zuwa masallacin idi don koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka lokacin da za ka yi wanka na sallar idi, wannan ka kyautata niyyar cewa za ka yi wannan wanka ne domin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan ibada da Allah ya shar'anta mana. Haka lokacin da za ka saka kyawawan tufafi a jikinka ko tufafi sababbi domin zuwa masallacin idi, su ma ka sanya kyakkyawar niyya don koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba don wani burgin jama'a ba. Don haka kenan abu na farko, wanda shi kyautata niyya abu ne wanda Allah ya wajabta mana a cikin dukkan wani al'amari daga cikin al'amuranmu a matsayinmu na musulmi. Duk abin da za mu aikata na ibada, kyautata niyya ya zama wajibi a kanmu. To don haka duk al'amarin da za mu aikata a ranar idi, to ya zama wajibi mu kyautata niyya. Dalili a kan wannan ladabi, ayoyi na Alƙur'ani sun wuce a lissafa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na daga cikin ayoyi na Alƙur'ani wanda ke tabbatar mana da wajibcin kyautata niyya, fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa. Daga cikin hadisai, na daga cikinsu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke fada, innama al'amalu binniyat wa innama li kulli imrin ma nawa. Wannan hadisi yana cikin sahihai. Sannan ladabi na biyu daga cikin ladubba na ranar Idi shine mutun yayi wanka ya tsaftace jikinsa, ya gusar da dukkan wani datti da dukkan wani duri, domin zai tafi ne ya hadu da ƴan uwan shi jama'a ta musulmi. Shi ko mumini kamar yanda aka san shi dabi'ar shi, yanda Allah ya dabi'antar da shi, shine tsafta. Duk wani abu wanda zai sanya a nisance ka, a kyamace ka, wannan ba dabi'ar ku bace ba ta mumini. Don haka kamar yanda aka sunnanta mana, ko mu ce aka wajabta mana wankan Juma'a, to haka shi ma wanka domin sallar Idi sunna ne. Menene hikima game da shar'anta mana wankan Juma'a? Dan mu'mine su tsaftace jikinsu, su gusar da dukkan wani datti da duk wani abu wanda zai iya sawa a kyamace su, a nisance su idan sun shiga cikin jama'a. Don haka aka sunnanta mana. Idan ka koma cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sababin shar'anta wankan Juma'a, wasu daga cikin sahabbai a ranar Juma'a daga gonakansu kawai sai suka zo masallaci, sun hada jibi doyi sai tashi yake daga jikinsu, wari sai tashi yake. A sababin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni yace, man sha'a al-Juma'ata falyaghtasil. Manzon Allah yace daga yau duk wanda zai zo Juma'a, manzon Allah yace yayi wanka. Kaga kenan, wannan me yake nuna mana? Hikima, domin ka shiga cikin ƴan uwanka musulmi kana tsaftace, babu wani abu wanda zai sa a kyamace ka, a nisance ka. To haka in za mu tafi sallar Idi, an sunnanta mana yin wanka, mu yi wanka mu tsaftace jikinmu. Kamar yanda hadisi yake cikin Al-Muwatta ta Al-Imam Malik, Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda, kana yagtasilu yawmal fi'ri qabla an yaghduwa ila al-musalla. Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda, a ranar Idi kafin ya tafi masallaci, Ibnu Umar yakan yi wanka ya tsaftace jikinsa. Don haka wannan wanka sunna ne. Kuma wannan wanka ba shi da bambanci da wankan janaba, domin duk wani wanka na ibada, kamar yadda bayani ya gabata, sifarsa da kaifiyarsa ɗaya ce, illa iya abinda yake bambanta su kawai ita ce niyya. Akwai wanka na wajibi, akwai wanda yake na sunna mustahabba. Ladabi na uku daga cikin ladubba na ranar Idi, bayan mutum ya yi wanka ya tsaftace jikinsa, to ana buƙatar musulmi ya shafa turare a jikinsa. Ka shafa a jikinka, ka fesa turare a jikin tufafinka. Me yasa? Saboda shi turare yana daga cikin cikar tsafta. An gane ko? Yana daga cikin cikar tsafta. Idan mutum ya yi wanka ya tsaftace jikinsa, ya saka kyawawan tufafi a jikinsa, to ana buƙatar ya fesa turare ya shafa. Domin turare yana ɗaya daga cikin abubuwan da Allah ya kimsa sansu da ƙaunarsu a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka cikin ƴan uwanka ne musulmi za ka je ka shiga, to ya kamata ka je da ƙanshi wanda in sun ji za su ringa jin daɗi, suna murna. Don haka wannan shi ne ladabi na uku kenan, shafa turare. Ladabi na huɗu shi ne saka wato kyawawan tufafi a ranar Idi. In har da hali to mutum ya sanya sababbin tufafi wanda bai taɓa sawa ba, to haka ya fi dacewa. In ba hali sai ka yi adon ƙure a daka, a dakarka tufafin da ka tabbata sun fi kowane tufafi kyawu, ka fi son su daga cikin tufafinka, to wannan su ya kamata ka saka a jikinka a ranar Idi. Domin sanya kyawawan tufafi a ranar Idi, wannan na nuna bayyanar da ni'ima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya jaddada ma bawansa, kuma bayyana farin ciki ne da murna. Babu kuma wanda ya fi dacewa a yi masa ado a bayyana farin ciki da murna sama da Ubangijin da ya halice mu. Kaddara cewa a yau a gidanku ana wata sauga, ana wani aure ko wani shagali, shin za ka sanya tufafin ka tsahi wanda ka saba sawa kowane lokaci? Sai ka yi ado wanda yake na ƙure a daka. To haka ranar Idi rana ce ta farin ciki ta jama'a ta musulmi. Don haka sanya kyawawan tufafi ko tufafi sababbi, wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. dalilin da ke tabbatar mana da haka hadisi na Umar Allah Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda hadisin na cikin Bukhari da Muslim Abdullahi ke faɗa cewa mahaifina Umar Allah ya kara masa yadda wani lokaci ya ga wata riga ta alharir ana sayar da ita an daga ta sayarwa ce Umar Allah ya kara masa yadda ya zuba kuɗi ya sayi wannan riga ya kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullahi ga ya wannan kyauta ce ta wata musamman zuwa gare ka domin ka ringa sakawa kana ado a ranar Idil Layya da na azumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake karba sai yake faɗa ma Umar yake cewa ya Umar ka san da cewa wanda ke sanya irin waɗannan tufafi a jikinsa sai wanda ba shi da rabo a ranar kiyama a nan malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da Umar akan asalin at-tajammul shine yin ado domin sallar Idi iya abin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karba saboda tufafi ne na alhariri shi kuma tufafi na alhariri Allah ya haramta ma mumini a rayuwarsa ta duniya namiji an haramta masa amma mata muminai an halitta musu sanya tufafi na alhariri muminai maza za su sanya tufafi na alhariri amma sai a aljanna a gobe kiyama fatan mu Allah ya tufatar da mu kamar yadda ya faɗa mana inna allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu yuhalluna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'an wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir to haka hadisi yana cikin wato as-sunan al-kubra na al-imam al-bayhaqi abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda idan aka wayi gari ranar idi idi na layya ko idi na azumi yakan sanya mafi kyawun tufafi daga cikin tufafinsa gaba daya shine yake cewa kana ibn umar radiyallahu anhuma yalbasu ahsana thiyabihi fil idayn yakan sanya mafi kyawun tufafinsa a idi na layya da idi na azumi don haka wannan shine ladabi na uku ladabi na hudu ladabi na wannan shine ladabi na hudu kenan ladabi na biyar shi wannan yake banta da idi na azumi a idi na azumi an sunnanta mana kafin mu fita zuwa masallacin idi to mu yi kokari mu fitar da zakkar kono mu bayar da ita ga waɗanda suka cancanta a ba domin mu shigar da farin ciki da murna da walwala a cikin zukatan ƴan uwanmu talakawa da mabukata a wannan yini kafin aje masallacin idi ya zama wajibi duk wanda yake da zakkar kono ya fitar da ita to ya ba wanda ya cancanta a bashi kamar yanda hadisi yake cikin sahihain riwaya ta abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda yake cewa amara annabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitri an tu'adda qabla khurujin nasi ila as-sala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci jama'a cewa su yi kokari su bayar da zakka ta hudda kai ga waɗanda suka cancanta a basu kafin a fita masallacin idi don haka daga cikin magabata wasu malamai suka tafi akan halaccin kafin ranar idi da yini daya ko yini biyu mutum yana iya lissafa zakka ta hudda kai tashi da ta iyalin shi ya fitar ya bayar da ita ga waɗanda suka cancanta a basu don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya bayar da wannan zakka kafin a fita masallacin idi shine ya bayar da zakka amma duk wanda sai da aka dawo daga idi ya bayar da ita manzon Allah yace sadaka ce daga cikin sadakoki ba a lissafa ta a cikin zakka ta hudda kai kenan abinda muke so mu sani wannan ladabi na biyar kenan yake banta da idi na azumi kafin aje masallacin idi ayi kokari a fitar da zakka ta kono a bayar da ita ga waɗanda suka cancanta a basu ladabi na shida shi ma yana da alaka da idin azumi kafin a fita masallacin idi in dai idi ne na azumi to an sunnanta mana cewa mu ci dabino kuma wannan dabino za mu ci shi ne mara ka ci uku ko biyar ko bakwai ko tara ko sha ɗaya ko sha uku an gane ku dabino shi ne ake ci ba alkama ba kamar yadda al'ada zaka ji an ce wai a hada alkama guda bakwai, wannan baya da asali a karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Iya abinda aka sunnanta mana a idi na azumi kafin mu je masallaci mu tauna da bino shi ma kuma mu ci shi mara uku ko biyar ko bakwai ko tara ko abinda yake sama da haka. Dalilin da ke tabbatar da haka shine hadisin Anas dan Malik, ko kuma mu ce hadisin Jabir ibn Samura, Allah ya kara masa yadda. Hadisin na cikin Al-Mu'jamul Kabir na Al-Imam Tabarani. Jabir ibn Samura, Allah ya yadda da shi, yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yahdu yawmal fitri hatta ya akula tamrat. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar Idi na azumi baya jijjihi zuwa masallacin Idi sai ya ci da biyu. To haka hadisin Buraida ibn al-Husayb, Allah ya kara masa yadda. Hadisin na cikin Sunan Tirmidhi da Sunan Ibn Wanan da Musnad na al-Imam Ahmad, Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin. Buraida yake cewa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yawmal fitri hatta yaqa wa la ya'kulu yawmal adha hatta yarja fa ya'kulu min udhiyati. Yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar Idin azumi baya sammako zuwa masallaci sai ya ci wani abu, amma in a Idin layyane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya cin komai sai ya dawo daga masallacin Idi, sannan kuma yakan ci daga layyarsa kamar yadda bayani zai zo akan wannan ladabi. Dan haka Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, shi ma ya rawaito hadisin da ke tabbatar mana da wannan ladabi. Yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar Idin azumi manzon Allah kafin ya je masallaci yakan ci dabino, kuma wannan dabino manzon Allah yakan ci shi mara uku ko biyar ko bakwai ko tara. Ladabi na bakwai, wato idan Idi na layyane to ba a buƙatar mutum ya ci wani abu wato sai bayan an dawo daga Idi. Shine kenan tambayar wani dan uwa kafin mu fara darasi. Rashin cin wani abinci ko shan wani abin sha a ranar Idi na layya, wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai an kai lokacin da aka gama sallar Idi mutum ya dawo. Idan mutum ya dawo in yana da layya to an so ya fara ci wato daga naman layyarsa. Dalili akan wannan ladabi shine hadisin wato Jabir, wannan hadisin Buraida Allah ya kara masa yadda, wanda ya gabata nan kusa a ladabi na shida, wanda yake cewa wala ya'kulu yawmal adha hatta yarji'a fa ya'kulu min udhiyati. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar Idin layya baya cin komai kafin ya fita masallaci har sai an kai lokacin da ya gama sallah ya dawo. Idan ya dawo kuma manzon Allah ya kan fara ci wato game da naman layyarsa. To dan haka akwai hadisi wanda yake nuna cin hanta daga layyar, yana cikin as-sunan na al-Imam al-Baihaqi, illa kasancewar ba musan ba darajar wannan hadisi, insha Allah sai mun bincika mu tabbatar da cewa ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko bai inganta ba. Kenan iya dai abin da ya inganta ga duk wanda yake da layya, to an so ya fara cin naman layyarsa idan ya dawo daga masallacin Idi. Duk da cewa ita hanta daga cikin nama tafi gaugawar sarrafuwa ba tare da bata lokaci ba, lalle akwai hadisi a cikin as-sunan na al-Imam al-Baihaqi, illa kasancewar kenan zamu bincika mu ga menene matsayinsa, shin ya inganta ko bai inganta ba, wanda yake nuni zuwa cin hanta daga layya kenan, naman layya a ranar Idi. Ladabi na takwas, a ranar Idi ana buƙatar mumini yayi sammako zuwa masallacin Idi, kar ka tsaya ka bata lokaci. Iya abinda ake buƙata daga an wayi gari to mutum yayi tattalin zuwa Idi, kar ka bari wani al'amari ya shagaltar da kai. Dalilin da ke tabbatar da cewa yin haka sunna ne shine hadisin da ke cikin Bukhari da Muslim, hadisin Al-Bara ibn Azib, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalliya thumma narji' linanhar faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa lalle abinda zamu fara da shi a wannan yini namu, manzo Allah yace shine mu je masallacin idi mu yi sallah. In mun gama sallah, manzo Allah yace sannan mu dawo gida domin mu soke layyar mu. Manzo Allah yace faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana, duk wanda ya aikata haka manzo Allah yace ya dace wa sunnar mu. To dan haka wannan hadisi me yake nuna mana? In aka wayi gari ranar idi, to iya abinda ake bukatar mumini ya ladabtu da shi kawai ya zamanto shirye-shiryenka kawai na zuwa masallacin idi ne, karka bata lokaci akan wasu al'amura. Tunda cai inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha, farkon abinda zamu fara da shi a wannan yini namu. Manzo Allah yace an nusalli, ita ce yin sallah, mu je masallacin idi mu yi sallah. Kenan don haka in aka wayi gari kawai abinda zaka shagala da shi shine wato tattali na zuwa idi, abinda ya shafi wanka da sanya tufafi da fita zuwa masallacin idi. Sannan wato ladabi wanda yake na tara shine fitar da mata zuwa masallacin idi, hatta da mata waɗanda suke cikin yanayi na al'ada su kansu ba a bar su ba. A karantar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a fitar da su zuwa masallacin idi. Menene hikima? Domin wato su halarci alkhairin da ke sauka a wannan yini, kuma su yi tarayya da ɗan uwansu muminai wato game da wannan farin ciki da murna da Allah ya shar'anta mana a ranar idi. Dalilin da ke nuna cewa mata gaba ɗayansu ana fitar da su zuwa masallacin idi shine hadisin Ummu Adiya, Allah ya ƙara mata yarda, hadisin na cikin sahihai, take cewa amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ikhrajil awatiki wa zawatil quduri wal huyyab wa ammal huyyab fayashhadna al khaira wa da'watal mu'minin wa ya'tazilna al musalla. Ummu Adiya, Allah ya dade ita, take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu cewa a ranar idi mu fitar da wato ɗan mata waɗanda suke balagaggu da ɗan mata waɗanda suke cikin darbuka, sai ta ce wal huyyab, da ma mata masu al'ada. Manzon Allah ya ce gaba ɗaya mu fitar da su zuwa masallacin idi. Sai ya ce wa ammal huyyab, manzo Allah ya ce sani dai su mata masu al'ada in sun je masallacin al'idi, in sun je masallacin idi, hikima manzo Allah ya ce fa yashhadna alkhaira, domin su halarci alkhairin da ke sauka a wannan yini, wada awatal mu'minina, kuma su halarci addu'a ta mu'minai. Sai ya ce wa ya'tazinnal musalla, amma su kaurace ma gun sallah. Me ake nihi wa ya'tazinnal musalla? Sallah ce kadai ba za su yi ba, saboda ita mace in tana cikin al'ada Allah ya haramta mata sallah, an haramta mata yin azumi har sai an kai lokacin da ta tsarkaka. Kenan dan su halarci wannan alkhairi da ke sauka a wannan yini, kuma su halarci addu'a ta ƴan uwansu muminai. Don haka aka ce hatta da masu al'ada su ma a fitar da su zuwa masallacin idi. Kenan kamar yadda Hausawa suke faɗa, a fito kamar yadda suke cewa an fito ƙwanmu da kwalkwata, to haka ake buƙatar a masallamana a ranar idi. Kenan maza da mata, manya da yara, gabaɗaya su ake a fita zuwa masallacin idi. Ladabi na goma shine fitar da ƙanƙanan yara. Kenan bayan cewa ladabi na tara fitar da mata hatta da masu al'ada, kenan ladabi na goma fitar da wato yara ƙanƙana, sawa'an maza da ƴan mata. Kenan yara maza da mata ƙanƙana a fitar da su zuwa masallacin idi. Ba dan komai ba, su ma dan su yi tarayya da ƴan uwansu muminai game da wannan farin ciki da murna. Sun sanya kyawawan tufafi, kowane titi jama'a suna fitowa, za a je a haɗu a wuri guda domin a sallaci sallar idi. To ana buƙatar yara ƙanƙana su ma a fita da su su yi tarayya da sauran jama'a game da wannan farin ciki da murna. Dalilin da ke tabbatar da haka shine hadisin da ke cikin sahihul ke cikin Bukhari da Muslim, hadisin Abdullahi dan Abbas, Allah ya ƙara masa yadda, yake cewa kharajtu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yawma fidrin aw adha,
فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة.
عبد الله بن عباس yake cewa na fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ranar Idi, Idi na azumi ko Idi na layya, wannan kukunto ne aka samu. Sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama farkon abin da yayi da aka isa masallacin Idi, manzon Allah yayi sallah, sannan yayi khutba. Bayan an gama khutba, manzon Allah yayi tarar da jama'a ta mata, taron mata, manzon Allah ya galgade su, ya tunatar da su makomar su lahira. Manzon Allah ya umarce su cewa su yi sadaka. To shine Abdullahi dan Abbas ake tambayar shi, sai yake cewa lokacin nan ina yaro karami, lokacin da na fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa masallacin Idi. Don haka Ibn Hajar, Allah ya ji kansa, yake cewa wannan dalili ne wanda yake nuna mana shar'ancin fitar da kankanan yara wato zuwa masallacin Idi. Kenan kankanan yara sawa'an maza ne ko mata ne a fita da su gaba ɗaya zuwa masallacin Idi. Ladabi na 11, idan mumini zai tafi masallacin Idi, to ana bukata ya tafi a kafarsa, kar ya hau kan abun hawa. Allahumma sai dai in masallacin akwai nisa, mutum zai wahala da yawa kafin ya je, to a wannan lokaci ba laifi mutum yana iya hawan abun hawa. Amma iya abin da yake sunna in mutum zai tafi masallacin Idi ya tafi a kafarsa. Dalilin da ke tabbatar da haka hadisin da ke cikin Sunan Ibn Majah, Sheikh Nasir Albani, Allah ya ji kansa, ya inganta hadisin a cikin Sahihul Jami, riwaya ta Abu Rafi, Allah ya kara masa yadda, yake cewa kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhruju ila al-idaini mashiyan wa yusalli bighairi adhanin wala iqama thumma yarji'u mashiyan fi tariqin akhar. Yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a ranar Idi yakan fita zuwa masallaci a kafarsa. Idan ya tafi farko sai ya yi sallah, kuma ita sallar Idi manzon Allah yakan sallace ta ba kiran sallah ba ta da iqama. Sannan in an gama sallah, in zai dawo gida, manzon Allah yakan dawo a kafarsa, kuma yakan canza hanya kamar yadda bayani zai zo nan gaba. Yana don haka wannan hadisi iya abin da yake tabbatar mana, iya abin da yake sunna game da zuwa masallacin Idi mutum ya tafi a kafa, sai dai in masallaci ya yi nisa ba laifi mutum yana iya hawan abun hawa, ko kuma ya kasance akwai wani uzuri, tsananin zafi wanda yake na rana, ko tsananin sanyi, ko kuma yawan caɓi, ko kuma ruwan sama da abin da ya kama da haka, to a wannan lokaci ba laifi mutum yakan iya hawan abun hawa. Ladabi na 12, an sunnanta mana idan za mu fita masallacin Idi, tun lokacin da muka fito daga cikin gidajenmu za mu je masallacin Idi, to mu ɗaukaka muryoyinmu game da ambaton Allah. Ambaton Allah wanda aka shar'anta mana a wannan yini shine at-tahlil wa takbir, yin hailala da kabbara tare da daga murya, shine Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Haka ake bukatar muminai tun lokacin da suka fito daga cikin gidajensu a ranar Idi har a je masallaci, kowa ya daga murya shi yana wannan kabbara. Kuma idan an je masallacin Idi ba dinawa ba za a yi, za a ci gaba da yi har a kai lokacin da limami zai zo a yi sallah. Don haka kuma anan sai a yi taka tsantsan, domin bid'a ne zamanto ɗaya yana daga muryarsa saura suna amsawa, kowa abinda ake bukata ya daga murya yana yi. Wannan da ake yi na masallacin Idi, wani yana yi a mikro, wannan tunatarwa ne domin a sanar da mutane ga abinda ake yi, kowa ya yi. Amma ba in yayi ba jama'a gaba ɗaya su ɗauka, sannan kuma in ya aje su aje, a kowa su ake yayi nashi. Dalilin da yake tabbatar da wannan sunna shine hadisin da yake cikin As-Sunanul Kubra na al-Imam al-Baihaqi da al-Mustadrak na al-Hakim an-Naisaburi, hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, wanda Sheikh Nasir Albani, Allah ya ji kansa, ya inganta hadisin a cikin Sahihul Jami. Abdullahi dan Umar yake cewa wato kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yukabbiru yawm al-fitr min hina yakhruju min baitihi hatta ya'ti al-musalla. Yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ranar Idi ya kasance wato yakan yi kabbara lokacin da ya fito daga cikin gidansa har akai lokacin da zai je masallacin Idi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana wannan kabbaruri yana maimaitawa. Haka hadisi na cikin As-Sunanul Kubra na Imam Al-Baihaqi, riwaya ta Abdullahi dan Umar wanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin a cikin Sahihul Jami. Ibn Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yakhruju fil idaini rafi'an sautahu bit tahlili wat takbir. Yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan fita a idin nan guda biyu, manzo Allah yana mai daukaka muryarsa game da haidala da kabbara tun lokacin da ya fita daga gidansa har akai lokacin da zai isa masallacin Idi. Yana fada yana maimaitawa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahil hamd. Ladabi na 13, idan ka isa masallacin Idi to ba maganar ka shagala da nafila kafin a sallaci sallar Idi. Wannan ana kiranta sunna tarkiya, barin duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bari to barin shi sunna ne, domin shi sallar Idi in dai a fili za a yi ta kamar yanda yinta a fili shine sunna, ba a cikin cikin masallaci ba. Yinta a cikin masallaci sabanin sunna ne sai inda uzuri he inda larura, amma in babu larura iya abinda yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fili akan fita a sallaci sallar Idi. Ga ya cewa masallacin shi yana nan a birnin Madina, wanda yin sallah a cikin shi matsayin sallah 1000 take, amma manzon Allah yakan bar masallacin shi ya fita wani fili gaban masallacin shi a can yake tare jama'a ya sallaci sallar Idi. Dan haka Sheikh Nasir Albani ya wallafa wata risala mai sunan cewa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yin Idi wato a fili, kenan a fita wani fili a je a sallaci sallar Idi. To in ya kasance ba a cikin masallaci ba za a yi Idi, a fili ne za a yi, to in ka tafi ba maganar ka shagala da nafila, iya abinda zaka yi zama zaka yi ka ci gaba da wannan zikiri na Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Dalilin da yake tabbatar da haka shine hadisin da ke cikin Sunan Ibn Majah, riwaya ta Abu Sa'id Al-Khudri Allah ya kara masa yadda, Sheikh Nasir Albani ya inganta hadisin a cikin Sahihul Jami. Abu Sa'id yake cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل الإيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance baya sallatar komai gabanin sallar Idi, baya nafila, amma in an gama sallar Idi ya dawo gida, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi nafila raka'a biyu. In an gama sallar Idi ya dawo gida yakan yi nafila raka'a biyu. Don haka da zaran mutum ya je masallacin Idi kawai zama zai yi, ba maganar yin nafila. Sai dai in a cikin masallaci ne za ka yi Idi, to anan na kanka yin nafila raka'a biyu wadda ake kiranta tahiyyatul masjid. Wannan ita dole ne duk wanda ya shiga masallaci da nihin zama. Ladabi na 14, idan an je masallacin Idi ba maganar yin kiran sallah, ba maganar tada iqama. Sallar Idi ba a mata kiran sallah, ba a mata iqama. Wannan ana kiranta sunna tarkiya, duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bari tare da cewa kuma babu wani al'amari wanda ya hana shi game da wannan al'amari, to barin wannan abu sunna ne, shine ake kira sunna tarkiya. Don haka ita sallar Idi ba a mata kiran sallah, ba a tada mata iqama. Domin hadisin da ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas da Jabir Allah ya kara musu yadda, hadisin na cikin Bukhari da Muslim, suke cewa lam yakun yu'adhan yawmal fitri wala yawmal adha. Suka ce a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar Idi na azumi da ranar Idi na layya ba a kiran sallah, ba a tada iqama, ba a kiran sallah, ba a tada iqama. Kuma haka hadisi da ya gabata na wani sahabi da yake cewa na halarci idi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su ɗaya ba ba su biyu ba yace bi gairi azanin wala ikama manzon Allah ya sallaci sallar idi ba kiran sallah ba ta da ikama dan haka dai kenan irin kiran sallah da muka sani da ta da ikama da muka sani wannan babu su a sallar idi illa kawai kasancewar an samu daga cikin magabata ana cewa as-salatu jami'a kamar yadda aka sunnanta mana a irin sallah ta dishewar hasken rana ko kuma dishewar hasken wata amma kiran sallah irin wanda ake yi domin sanar da jama'a lokacin sallah ya shiga to wannan ba mahallin shi bane sallar idi hakanan ta da ikama ba a yin ta a sallar idi ladabi na 15 idan an je masallacin idi farkon abin da za a gabatar da shi liman in ya isa kenan sallah kawai za a gabatar da ita sai an gama sallah sannan ayi khutuba an gane ku gabatar da khutuba sannan sallah ta biyo baya wannan bid'a iya abin da yake sunna kenan in limami ya isa zuwa masallacin idi to farko abin da za a yi sallah in an gama sallah sannan kuma ya fuskanto jama'a ya khutuba dalilai sun wuce a lissafa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke tabbatar mana da wannan ladabi na daga cikin su hadisin Abdullahi dan Abbas na cikin sahihai yake cewa shahidtu liida ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakrin wa umara wa usman radiyallahu anhu fa kulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah Abdullahi dan Abbas yake cewa na halarci sallar Idi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka a zamanin Abu Bakar yace na halarci sallar Idi tare da Abu Bakar. Haka na halarci sallar Idi tare da Umar yace na halarta tare da Usman Allah ya yarda da su gaba daya. Sai yace fa kulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah. Gaba dayan su sukan farawa da sallar Idi kafin khutbah. Kenan sai sun gama sallah sannan suke yin khutbah. Don haka kenan wannan shine ladabi na 15 kenan in limami ya isa farkon abin da zai fara shine sallah in an gama sallah sannan yayi khutuba darasi na wannan ladabi na 16 a lokacin da limami zai yi khutuba to an so ya fuskanto jama'a ya ba alqibla baya an gane ko ya fuskanto jama'a su fuskanto shi ya ba alqibla baya a lokacin da zai yi khutuba dalilin da ke tabbatar da haka shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda hadisin na cikin Bukhari da Muslim yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawm al-fitri wal adha ila al-musalla yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar idi na azumi da idi wanda yake na layya yace manzon Allah yakan fita zuwa masallacin idi filin da yake sallatar sallar idi sai yace fa awwalu ma yabda'u bihi ko kuma fa awwalu shay'in yabda'u bihi farkon abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan fara da shi idan ya isa masallacin idi yace as-sala ita ce sallah in ya isa farkon abinda yake farawa ita ce sallah idan an gama sallah yace kuma yansarifu fa yaqum muqabilan nas idan an gama sallah manzon Allah sai ya juyo ya fuskanci jama'a wannasu julusun ala sufufihi a lokacin nan jama'a suna zaune a sahun su kowa yana zaune a gunshi inda aka yi sallah kaga a tashi a yocin cirindo a gabato wannan sabanin sunna ne in an gama sallah kowa sai ya ci gaba da zama a gunsa shi limami ya fuskanto jama'a su fuskanci limami shine yace fa ya'idhuhum wa yusihim manzo Allah sai ya gargade su wato yayi musu wasiya dan haka kenan wannan yana nuna mana kenan iya abin da yake sunna ladabi daga cikin ladubba na sallar idi limami in zai yi khutuba kenan ba alqibla ba zai fuskanta kenan juyowa zai iya fuskanci jama'a kamar yanda yace fa yaqumu muqabilan nas manzo Allah yakan tsaya halin ya fuskanci jama'a ladabi na 17 shi masallacin idi ba a yi masa minbari domin limami ya hauye ya khutuba minbari wannan ya keɓanta da masallacin juma'a masallacin idi kai minbari wannan bid'a ne dalilin da ke tabbatar da cewa bid'a ne shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda na cikin sahihai shine wannan hadisi da yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yakhruju yawm al-fitri wal adha ila al-musalla yace a ranar idin azumi da ranar idin layya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan fita zuwa masallaci idi fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-sala farkon abinda manzon Allah yakan fara da shi idan ya isa masallaci ita ce sallah sai yace kuma yansarifu sannan in an gama sallah manzon Allah sai ya juyo fa yaqumu muqabilan nas sai ya tsaya halin yana mai fuskantar jama'a wan nasu julusun ala sufufihim jama'a suna zazzaune a lokacin nan a sahunsu fa ya'ihuhum manzon Allah ya galgade su wa yusihim yayi musu wasiya wa ya'muruhum manzon Allah ya umarce su da abin da yake nihin umarnin su sai yace fa in kana yuridu an yaqta'a ba'san qata'ahu idan yana nihin ya shirya wata runduna ta yaki ya aika ta fagen daga a lokacin nan manzon Allah sai ya ware da wani gaba daya manzon Allah ya ce to kuna cikin wadanda za ku fita zuwa jihadi wuri kaza aw ya amura bi shay'in amara bi ko yana nihin umarnin jama'a da wani abu a lokacin nan manzon Allah sai ya umarce su in ya gama kuma yansarif manzon Allah sai ya juya qala abu sa'id sai yake cewa falam yazalin nasu ala zalika yace jama'a basu gushe ba akan wannan hali yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su ya dora su akan wannan sunna haka jama'a suke basu gushe ba yace hatta kharajtu ma'a marwan wa huwa amirul madina har aka kai lokacin da na fita sallar idi tare da marwan ibn al-hakam a lokacin nan shine gwamna a birnin madina falamma ataina al-musalla abu sa'id yace lokacin da muka isa masallacin idi idza minbarun banahu kaseer bin salt yace kawai sai ga maka wani minbari a masallacin idi wanda kaseer ibn salt wato shi ya gina wannan minbari a masallacin idi kawai yace muna zuwa masallacin idi sai ga wani katon minbari kawai yace fa idza marwan yuridu an yartaqiyahu qabla an yusalli sai marwan ibn al-hakam gwamnan madina sai ringa hamar ya hau minbari yayi khutba kafin a sallaci sallar idi abu sa'id sai yace fa jazabtu bi thawbihi sai na husgo rigar shi ya kama rigar gwamna sai ya husgo fa jazaba ni shi ma gwamna sai ya husga ya hau fartafa kawai sai ya dare kan minbari fa khababa qabla salati sai ya fara khutba yayi khutba kafin ayi sallah abu sa'id yace fa qultu lahu sai nace masa gayyartum wallahi ranka ya dade kun canza sunna kun canza karantarwa manzon Allah fa qala sai shi gwamnan yace aba sa'id yace ya kai aba sa'id kad zahaba ma ta'lam yace abinda kai sani ho ya riga ya wuce fa qultu sai nace masa ma a'lamu wallahi khairu mimma la a'lam yace wallahi abinda nayi sani yafi alkhairi akan abinda ban sani ba saboda ni abinda nayi sani sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga yanda take fa qala sai shi gwamnan yake bada uzuri yace innan nasa lam yakunu yajlisuna lana ba'da salat yace jama'a sun canza in an gama sallah ba sa zama su saurari kudubar da zamu musu dan haka fa ja'altuha qabla as-sala dan haka na dawo na maido kudubar gabanin sallah kafin ayi sallah dan haka yace na maido kuduba kafin ayi sallah kaga wannan ya canza sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wai shi menene iya uzurin sa in an gama sallah jama'a ba sa zama su ji kuduba dan haka wai sai ya dawo da kudubar kafin sallah to dan haka iya abinda muke so mu sani kasancewar koda jama'a ba za su zauna ba su saurari kudu ba kai limami sunna ne akan ka fara da sallah bayan ka gama sallah sannan kai kudu ba in har jama'ar ba su zauna ba akwai fiyayyen jama'a wanda za ta zauna ta saurara jama'a ta mala'iku dan haka kuma anan misali abinda muke so mu gane mu diba yanda mazanjiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yanda suke da karfin zuciya akan fadar gaskiya ga duk wanda ya canza karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama koma wane ne saboda shi Marwan a lokacin nan matsayin gwamna ne a birnin Madina ya ringa famar kawai zai hau minbari shi kuma Abu Sa'id sai ya kama rigar shi sai ya huzgo ya janyo shi shi ma gwamnan sai ya huzga sai ya hau to dan haka a takeice wannan hadisi dalili ne wanda yake nuna yin minbari a masallacin idi wannan bid'a ne tunda mi Abu Sa'id yake cewa cai fa lam yazalin nasu ala zalika mutane basu gushe ba akan haka yace har aka kai lokacin da a ranar idi na layya ko na azumi na fita masallacin idi tare da Marwan sai yace falamma atainal musalla lokacin da muka isa masallacin idi sai yace idza minbarun banahu kasiru binussal idza minbarun banahu kasiru binussal yace kawai sai ga maka wani minbari kai tsaye an mamaye shi da wani minbari abinda bai sani ba wanda ya gina wannan minbari shine kasir ibnussal to dan haka wannan gaba tana nuna iya abinda yake karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama rayuwarsa haka Abu Bakar ya wuce Umar ya zo ya wuce Usman ya zo ya wuce Aliyu ya zo ya wuce gaba ɗayan su a masallacin idi ba maganar minbari iya minbari a masallacin juma'a aka san shi ba masallacin idi ba ladabi na 17 an gane ko kenan shine ladabi na 17 ladabi na 18 wato idan limami ya gama khuduba to an sunnanta masa ya iske taron mata ya keɓance su da wani wa'azi mai zaman kansa ya galgade su bayan ya gama khuduba an sunnanta masa ya iske taron mata a inda suka yi sallah ya yi musu wa'azi dalilin da yake nuna cewa an sunnanta ma limami ya keɓance mata da faɗakarwa ta musamman bayan ya gama khuduba shine hadisin Jabir Allah ya kara masa yadda hadisin yana cikin Bukhari da Muslim Jabir yake cewa innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qama a ranar idi yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita zuwa masallacin idi sai yace fa bada abis salati da ya isa masallacin idi farkon abinda manzon Allah ya fara ita ce sallah bayan ya gama sallah yace thumma khababan nasa sannan yama jama'a kuduba sai yace falamma faraga nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da ya gama wannan kuduba cai nazala fa atan nisaa manzon Allah sai ya tafi zuwa wajen mata fa zakarahunna manzon Allah ya tunatar da su wa huwa yatawakkau ala yadi bilal manzon Allah yana dogara da hannun bilal wa bilalun basidun saubahu bilal a lokacin nan ya shimfida wani mayafi yulqi fihi nisa'u sadaqa mata suna saka sadaka a cikin wannan mayafi na bilal kaga wannan hadisi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama khuduba sai ya ja bilal manzon Allah yana dogara bilal suka tafi suka iske taron mata manzon Allah ya tunatar da su ya musu wa'azi wanda yana daga cikin wa'azin da manzon Allah ya musu a ran nan yake cewa ya ku jama'ar mata na leka wuta na ga kun fi kowa yawa a wuta wata mata ta tashi tace ya rasulullahi me yasa muka fi kowa yawa a wuta manzon Allah ya ce domin kuna butulce mamuji manzon Allah ya ce daya inda zai kyautata ma matarsa iya rayuwarsa wata rana ya mata ba daidai ba za ta ce masa wace tsiya ka taba kulla mu wani alkhairi ka taba mu mi ka taba mu a rayuwarka manzon Allah ya ce to wannan shine sababin abin da ya yawaita ku a wuta manzon Allah sai ya nuna musu abin da za su aikata na ibada wanda zai zame musu garkuwa tsakaninsu da wuta shine yawaita sadaka manzon Allah ya umarce su cewa su yi sadaka a lokacin nan bilal ya shimfida wani mayafi suka ringa cire dan kunne da warwaro da sarka da duk wasu kayan ado suna sakawa a cikin wannan mayafi na bilal dan haka wannan shine sunna limami ya je ya tarar da mata ya keɓance su da wani wa'azi mai zaman kansa ibnu jurayj al-makki Allah ya ji kansa yake cewa qultu li aqwa sai na faɗa ga aqwa ibnu abi rabah al-majirin abdullahi dan abbas nace masa a tara haqqan alal imam al-ana an ya atiya an-nisa fa yuzakkiruhunna hina yafru shin yanzu kana ganin cewa haƙƙi ne akan limami idan ya gama khutuba ya iske mata ya yi musu wa'azi? Qala, sai yace inna zalika la haqqun alaihim, yace limammai haƙƙi ne akan su ko yau in sun gama khutuba su je su iske mata su yi musu wa'azi. Sai yace wa malahum alla yaf'alu, mi zai sa ba za su aikata ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta musu? Bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta, to menene zai hana? Don haka shine malamai suka ce kenan anan kar mumini ya ji kunya game da dabbaka abu wanda yake na sunna. Jin kunyar Allah da ta manzansa ita yake shike sama da jin kunyar koma wane. Kenan in an gama limami ya je ya tarar da mata ya yi musu wa'azi ya ja hankalinsu, ba laifi kuma ya umarce su da yin sadaka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce su. Ladabi na 19, idan idin layya ne kenan kar mutum ya sake ya yanka layyarsa sai bayan an gama sallar idi. Dalilin da yake nuna cewa yanka layya na kasancewa bayan gama sallar idi shine hadisin da ke cikin sahihain, hadisin Al-Bara' ibn Azib. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalliya. Manzon Allah yace farkon abin da zamu fara da shi a wannan yini namu, manzon Allah yace ita ce sallah, sallar idi. Thumma narji'u linanhar, manzon Allah yace sannan mu dawo gida domin mu soke layyarmu. Sai yace faman fa'ala zalika faqad asaba sunnatana, duk wanda ya aikata haka manzon Allah yace ya dacewa sunnar mu, ya dacewa karantarwar mu. Duk wanda sai da aka gama sallar idi ya yanka layyar shi, manzon Allah yace shine yayi daidai. Sai yace wa man zabaha qabla zalika, duk wanda ya yanka kafin a gama sallar idi, manzon Allah yace fa inna ma huwa lahamun qaddamahu li ahli, yace duk wanda ya yanka kafin a gama sallar idi, manzon Allah yace nama ne ya gabatar ma iyalinsa. Laysa minan nuski fi shay, manzon Allah yace ba layya bace ba. In dai kafin a gama sallar idi mutun ya yanka, manzon Allah yace ba layya bace, kawai nama ne ya gabatar ma iyalinsa. Kamar yanda Abu Burda ibn Niyar, hadisin yana cikin Sahihul Bukhari, shi a ranar idi kafin a fita masallacin idi da sassafe sai ya gaggawa ya yanka layyarsa, aka dafa nama aka ci kafin a je masallacin idi. Da aka zo masallacin idi bayan an gama sallah, sai ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin khutuba na faɗa, manzon Allah yana cewa duk wanda ya yanka layyar shi bayan an gama sallah shine yayi layya, duk wanda ya yi gaggawa ya yanka kafin a gama sallah, manzon Allah yace ba layya bace, nama ce nama ne ya gabatar ma iyalinsa. Abu Burda Allah ya kara masa yadda, sai ya tashi yace ya Rasulullahi, ai ni ku tuntuna an yi an gama. Yace ya Rasulullahi, makwabta nake da su talakawa mabukata, ina fatan naman layyata ya fara zuwa bakinsu kafin na wani ya je, don haka na yi sammako na yanka. Manzon Allah sai ya ce masa shatuka shatu da hali, dabbarka da ka yanka, manzon Allah ya ce nama ne ba layya ba. Wanda mun yi bayani akan wannan gaba muka ce kyawun niyya baya maida bid'a ta zamanto ibada. Duk kyawun niyyar ka karka ce ai mu abu ne muke yin shi da kyakkyawar niyya muna yi kaza, Allah zai bamu lada. Wallahi tallahi ko shekara 1000 kai kana aikata aiki, in dai ba akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, daidai da misqalar zarra na lada akan wannan aiki ba za ka samu ba. Inda kyawun niyya yana maida bid'a ta zamanto ibada, to da manzon Allah ya ce masa layyarka tayi. Ka gafa abin da ya faɗa cewa ya Rasulullahi, makwabta nake da su talakawa, ina buƙatar su fara cin naman layyata kafin su ci na wani, don haka na yi sammako na yanka. Manzon Allah tare da haka ya ce masa shatuka shatu lahani, dabbaka da ka yanka, manzon Allah ya ce nama ne ba layya bace. A lokacin nan sai ya ce to ya Rasulullahi, ina da wani ɗan bunsuru amma fa bai shekare ba amma fa yana da mai, zan iya yanka? Manzon Allah ya ce je ka an maka rangwame ka yanka, amma har izuwa kiyama ɗan bunsurin da bai shekare ba baya halatta wani ya yanka shi a matsayin layya. In dai ka yanka akuya ko ɗan akuya wanda bai cika shekara ba, nama ne ba layya bace. Sharadi game da akuya ko ɗan akuya, sai in sun cike shekara sun dora koda da kwana ɗaya ne. Don haka kenan a takaice kenan iya abin da yake sunna ladabi na 19 kenan, na 21 yankan layya na biyowa bayan gama sallar idi, sai in an gama sallah sannan ake yankawa. Wani dan uwa ya yi tambaya a farko na cewa to idan idi ya wuce daya a gari, sai a babban masallacin idi inda sarki yake yi, sai in an gama ko kuma wani idi in an gama za a iya yankawa? In idi ya wuce a lissafa, idin da kuka je kuka yi da zaran an gama kana iya yanka layyarka ba sai an gama wancan ba. An gane ko? Kuma haka ƙarin fa'ida ba sai limami ya yanka ba. Iya abinda manzon Allah ya nuna mana lokacin yanka layye shine gama sallar idi, ko da limami bai yanka nashi ba. Malamai suka ce to idan aka wayi gari limami ba shi da dabbar da zai yanka, shikenan sauran jama'a sai su daina yankawa? Ladabi wanda yake na 20, ana buƙatar in so samu ne yanka ragon layya ya kasance a filin idi. An gane ko? A yanka shi a filin idi, domin kasancewar yankawa a masallacin idi wannan bayyanar da sha'airul islam ne, alamomi waɗanda suke na addinin musulunci. Ba a buƙatar a yi ɓoye-ɓoye, a fito fili a bayyana ma jama'a, a bayyana musu cewa wannan rana rana ce mai zaman kanta. Amma tare da cewa yau jama'a sun yawaita dubu da dubunnai, a ce kowa sai ya kai dabbar shi masallacin idi, wannan akwai takurawa, akwai kuntatawa. Don haka abu ne wanda yake mayalwaci kowa ya yanka a kofar gidan shi, amma limami da sauran jama'a ɗaiɗai kuma kusantar limami wannan an so su kai masallacin idi su yanka, saboda fa'idar yankawa a masallacin idi akwai karantar da wanda bai iya yanka ga yanda ake yanka dabba da sauransu, kamar yanda malamai suka yi bayani. Don haka kenan a fito kan titi a yanka raguna na layya, wannan shine iya abin da yake sunna, ba a shige cikin gida ba a yanka. Kamar yanda musulmin da suke rayuwa a kasashen Turai suna rayuwa ta kunci, wai layya fa sai dai ka bada komai da kin nama, sai dai nama za a kawo maka daga mayanka, amma baka isa ba ko ka zaka zo ka yanka ta a cikin gidanka ko a kofar gidanka. So in sallar layya ta kama, in ma za ku yi a matsayin ku na musulmi, kenan kawai za ka bada komai daga can mayanka, kawai za a kawo maka nama, ba maganar ku fito kan titi ku yanka ma mutane raguna. Su tsarin su ba haka bane ba. To mu tsarin mu na musulmi alama ce ta addini wanda ake buƙatar a bayyanar da ita a fili, kowa ya gani ya san cewa wannan yini ya bambanta da yinin da ya gabace shi, kuma ya bambanta da yinin da zai biyo baya. Ladabi wanda yake na 21 shine in an gama sallar idi, ana buƙatar wato jama'a ta musulmi ya zamanto su yi musafaha da juna, su ringa ma juna barka da sallah, a haɗa hannu a gaisa, a ringa ma juna barka da sallah, tare da cewa babu wata siga tabbatacciya wadda ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da yi ma juna barka a ranar idi. Babu wata siga wadda ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa kasancewar magabata an same su sahabbai da tabi'ai sukan faɗa juninsu da juna, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum, Allah ya karɓa mana mu da ku, Allah ya karɓi ayyukanmu. To dan haka ita wannan ka faɗa da larauci taqabbalallahu minna wa minkum, ko ka faɗa da yaren da ka iya, inda Hausa ne, Allah ya karɓa mana mu da ku gaba ɗaya. Kenan wannan an samu magabata suna yi. Don haka kenan duk wata siga wadda za ta zamanto akwai yi ma juna barka, ba laifi mutum yana iya yi, sawa'an taqabbalallahu minna wa minkum, ko abin da yake kama da haka. Kenan bayan an haɗa hannu an yi musafaha. Ladabi na 22, in an gama sallar idi, ana buƙatar mumini musulmi ya dawo ta wata hanya ta daban, ba hanyar da ya je masallaci ba, ya canza hanya. Kenan idan ka bi wannan hanya ka tafi, to idan za ka dawo ka canza hanya. Dalilin da yake tabbatar da wannan ladabi shine hadisin da ke cikin Sahihul Bukhari, riwaya ta Jabir ibn Abdullah, Allah ya kara masa yadda, yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza kana yawmul idi khalafa tari, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ranar idi tayi, manzon Allah yakan canza hanya. Hanyar da ya bi yaje masallaci to ba ta ita ba yake dawowa, yakan canza hanya. Sannan akwai hadisi na wanda ya gabata, wato yake faɗa, yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya khruju ila al-idi mashiyan wa yusalli bi ghairi adhanin wala iqamati thumma yarji'u mashiyan fi dariqin akhar, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tafi masallacin Idi a kafar sa. Idan yaje yakan sallaci sallar Idi ba tare da kiran sallah ba tare da tada ikama, sannan in an gama manzon Allah yakan dawo a kafar sa, kuma yakan canza hanya ya zo ya dawo a wata hanya wadda take ta daban. Malamai suka ce hikima game da haka domin kasar ta shaida akan mutumin a gobe kiyama, domin duk inda ka taka da hanyar da ka taka ka je masallacin Idi da wadda ka canza ka zo, kowace sai ta ba da shaida a ranar kiyama cewa ga abin da ka yi a kanta, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa yawma idhin tuhaddisu akhbaraha. Sannan yana daga cikin hikima don kowace hanya a bayyana alama daga cikin alamomin addini, kowace hanya ya zamanto jama'a sun bi, wasu sun tafi, wasu sun dawo ta hanyar. Sannan yana daga cikin hikima, malamai suka ce domin jama'ar da zaka haɗu da su a hanyar da ka tafi masallacin Idi sun sha bamban da jama'ar da zaka haɗu da su a hanyar ka ta dawowa. Wannan ka haɗu da su ka musu barka da ranar Idi, wannan ma da zaka dawo ka haɗu da su ka yi musu barka da ranar Idi. Ladabi na wato sannan ladabi na 23 shine kokarin sadar da zumunta a ranar Idi, tare da cewa sadar da zumunta abu ce wanda Allah ya wajabta mana a duk a koma wani lokaci a tsawon shekara, a duk lokacin da ka samu dama ka je ka tarar da ƴan uwanka ka sadar da zumunta da take tsakaninka da su. Idan aka ce zumunta kamar yadda malamai suka yi bayani, duk wanda kuka hada kaka na uku da kai da shi, to ka tabbata akwai zumunta tsakaninka da shi. Ba ma kaka na farko ba fa, wanda za a ce kakanku daya, to wanda kakan kakanku ma ɗaya ne, kenan wannan akwai zumunci tsakaninka da shi. Ka je ka ziyarce shi, kai masa maganganu masu daɗi, masu faranta zuciya, dan abin da Allah ya hore ma ka ɗauka kai masa kyauta. To wannan sadar da zumunta tana ƙarfafa a ranar Idi. Muminai su je su ziyarci ƴan uwansu a cikin waɗannan kwanuka na Idi. Kamar yadda wannan Idi na layya kusan kwana uku ke akwai, ko banda rana ta farko akwai 11, 12, 13, waɗannan duka kwanukan Idi ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana. To a irin waɗannan kwanuka ka ziyarci ƴan uwanka, ka je ka gaida su da ƴan uwa da makwabta da abokai da duk wasu dangi, ka je ka ziyarce su. Sannan ladabi wanda yake na yawa, sannan kuma shi wannan ziyara in za a tafi a ɗauki yara ƙanƙana da mata duka a ziyarce su, domin ya zamanto yara sun san danginsu, sun san ƴan uwansu, kuma wannan karantarwa ne kenan, ko babu kai za su ci gaba da wannan sadar da zumunta, sun san cewa da wane duka danginsu ne. Tun suna yara ga ya mahaifinsu yakan ziyarci ƴan uwansu da shi. Sannan ladabi wanda yake na 24, ana buƙatar a wannan rana mu yi ƙoƙari game da yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala da'a. Duk wani abu wanda za a ƙirga shi cewa da'a ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to mu yi ƙoƙari. Sannan kuma mu nisanci dukkan wasu ayyuka waɗanda suke na saban Allah, waɗanda suke na saba ma Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda wasu sukan mai da ranar Idi kawai ranar sheke aya ce mutum ya yi iya abin da ya ga dama. Ana wasanni waɗanda suka saba ma shari'a, wannan kwata-kwata baya halatta. Ranar Idi ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda ya zama wajibi mu gode ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, mu masa da'a. Duk wani aiki na ibada mu yi kokari mu kusanci Ubangiji, duk wani aiki wanda yake na saba ma Allah mu nisance shi. Ladabi na ƙarshe a ranar Idi, ana buƙatar yara ƙanƙana a yi ƙoƙarin kimsa farin ciki da murna da walwala a cikin zukatansu, ta hanyar ɗumka musu sababbin tufafi da saya musu kayan wasa, da kai su irin wurare waɗanda suke na wasanni, wasanni waɗanda suke ba su saba ma shari'a, da fita da su irin wurare waɗanda suke na shakatawa kamar garka da sauransu. To wannan yana daga cikin abin da aka sunnanta mana, kamar yadda magabatan ƙwarai sukan fitar da yaransu akan kai su wurin wasanni a ranar Idi, wasanni waɗanda ba su saba ma shari'a. Insha Allahu nan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu dadan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.